remains relatively stable.
Lokacin ministan tsaron kasar Ghana Albert Kandapa kenan na tabbatar da karfafa matakan tsaro a kasar a daidai lokacin da ya gurfana a zauren majalisar dattawan kasar ministan ya ce gwamnati dai ta dau matakan da sun ka dace domin inganta tsaro ciki da wajen kasar Ghana lokacin sa dai na zuwa ne yayin da rikicin filaye da kabilanci da fashi da makamai da dai sauran su ke ci gaba da yin barazana ga tsaron kasar duk da matakan da gwamnati ke dauka masu ruwa da tsaki bisa harkan tsaron kasar yau da kullun na ganin muddan ba dama da matasa ba to shakka babu ba za iya cin manufar karfafa tsaron kasar ba inji mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Malam Irbad Ibrahim
inda conduct lamarin tsaro yau aka ce national security policy is public policy irin da a ce abin da yake ya shafi tsaro da yi shi cikin dufu ne da yi cikin sirri ba bar mutane su sani in kan bullo ma mutane su razana su ji tsoro yanzu wannan duka an bar in dai an bar matasa sun zauna wani wuri daban security policy na wuri daban da sarakai da malumman duka da policy makers ba ya cin magori
shi kuwa shugaban kungiyar masu sanya idanu a musugunai na kasar Ghana Malam Faisal Ismail cewa yayi
in ba mu damu ba gwamnati labari shugabannin ƴan sanda ba su san irin wannan lamarin da yake kan tsani ke tafiya ba wani ya yabar wani kasa ya shigo wannan ruwa kamar ya shigo kasar Ghana ya fito Najeriya ya shigo Ghana ya shigo Najeriya idan ya je irin wannan kungiyar unguwar da yake jama'a da su sa ido suna kallo tafiya da shiga da fitansa da inda daje yake ci gaba da irin lamarin aikin da yake yi ba gwamnati zai sani shi su wayannan matasa
na tuntubi Alhaji Sibawai Papa Angola ɗaya daga cikin masu ruwa da saki bisa harkokin matasa a Ghana kana makusancin limamin limamai a fadin kasar a inda ne masa tambaya ko shin kamata yayi da a ringa damawa da matasa ko bisa harkokin tabbatar da tsaron kasar
sosai sosai especially waɗanda din kamar suna da sai cikin community saboda haka akwai waɗanda suka tantance ba wai ba suban misali yau abu ya tashi cikin zango ana kiran cewa tashi ku tashi daga tafu abu ya gudana to ya faru da gogoi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba haka ma ya faru da nan ni mama mu bi tsakanin mutum da musulmai duk a duba wannan tashi hankali duka suwa ne matasa ya fara ne kan matasa saboda kan maganan ga yana da muhimmanci gwamnati ya kamata ya kula amma mu ma da kanmu mu musulmai ko ɗan zango ba mu ba mu kula mu taimaka da junan mu
dade abinda wasu al'umma ke fada bisa wannan kira da ake yi
ne Murtala Ahmad Ali uban doman sarkin Zango Martaba Alhaji Umar Faruk Said yana da bukatan matasa a rinka tasu suke ko ana surka su ko ana yawan tambayan su saboda matasa suke kai kawo cikin gari suke ganin abinda ke tafiya tun safi har dare
Ghana dai ta sunci kanta tsakiyar kasashe da aka kai hare-hare masu nasaba da ta'addanci abinda wasu masana ke ganin ka iya zamowa babban barazana ga yanayin tsaron kasar Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.